Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Asabar 6 ga watan Zulqa'ida Hijra 1441 daidai da 27 ga watan June miladiya 2020. Za mu ci gaba da sauraron fassarar diwanin Maulana Musa Ibn Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu a cikin izu na biyu izin iksiru sa'adati timadi sayyidu sa'adati sallallahu alaihi wasallam. Muna cikin harful aini a barkun bada nahwal marabi al-ma'u shehu yana mana fassara muna bai zamu tashi baiti na 10 wa azharu launi ad ajil aini tazdari malam muhammadu tuhami zai ja mana karatun diwani malam muhammad bashir yusuf zai ja mana bakin diwani shehimu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai yi mana fassara akramakumullah bismillah
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
وأزهار عين العين وأزهار لون الأرض العين تزدري بعيني مهائن القبيلات ترتع
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
وعجال عين أهداب الشفر واسع جبريل رسول الله والخلق أوسع
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
أزج وأغنى وجوطها مدور ولحياته كثى وصدر موسع
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
منكبه عظيم به وعظامه دخام ورفع القد طه المرافع كذا عدد عبل وعبل ذراعه مرحب وهات والانوار تلمع
لا اله الا الله 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 لا اله الا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله
الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مساهبة الأيقاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائد إلى ضاءة مولاه بما وآمن اللين والإقلاز وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كثر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna nan cikin diwanin nan mai suna Nuzhatul Asma'i wal Afkar fi Madihil Amin wa Ma'anil Mukhtar sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna cikin izu na biyu shine Iksirus Sa'adat fi Madihi Sayyidus Sa'adat sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna cikin Harful Ayn wato abarkum badana hawal marabi'i al ma'u فهبني امرأة إذ يلمع البرق يدمع مولانا الشيخ إبراهيم الله يكرم أمر يدا ينا تبام لابار مايكي صلى الله عليه وآله وسلم هرسي تكايا نقوه تنسي يأتي كونغني يأتي فقد كان خير الخلق فخما مفخما وزو هيبة والمشي فيه تقلو حقيقة بيان هلتا girman sa bai boyu ba har a wurin makahu fakhman in kana da ido mufakhaman in kana da zuciya idan kana da ido zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika idanuwanka in mutane sun kai dubu shi kadai zaka ta gani kawai zai cika ko ina ba zai bar wani gefe da zaka ga wani ba kwarjinin sa da girman sa idan manzo Allah yana wuri sallallahu alaihi wasallam to ba a ganin wani umbashi ba sannan idan makahu ne kai baka gani da ido amma kana da zuciya to idan yazo zaka ji zuciyarka ta cika damdam ba zaka ƙara tunanin wani abu umbashi ba har muka faɗa cewa ko a yanzu idan har kana wurin maulidi ko kana wurin wani taro na alkhairi ko kana cikin tsakiyar salati ko kuma kana zaune kana tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji zuciyarka ta cika da shi baka tunanin shagonka ko gidanka ko matarka ko ƴaƴanka ko kudinka ko masoyanka annabi kurum to ka tabbatar yana wurin a lokaci duk sanda ka ji lissafi ya dauke zuciya ta cika ba ta tuna komai sai shi to ka tabbatar yana wurin a lokaci sallallahu alaihi wasallam to shine shi yake gaya mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fakhman mai girma ne mufakhaman kuma abin girmamawa wazu haibatin gashi ma abocin kwarjini sayyidina Ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala yana cewa man ra'ahu badihatan habahu wa man khaladahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma abocin kwarjini ne kwarai kwarai da gaske yana da kwarjini kwarai sallallahu alaihi wasallama wal mashi fihi shehu yace tafiya a cikin sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda take ta kallu ciciraiki ka annama yan haddu min sababin yaqdu takafan yamshi wa yamshi haulan sallallahu alaihi wasallama na'am
بسم الله الرحمن الرحيم
يجي ده سنن الله مي رحمه مي جين قاي
وصلى الله على النبي الكريم
سنن الله يتبت بس النبي وند يكي مي غيرما
صلى الله عليه
صلى الله عليه وسلم
وازهر لوني
يجي تو كاجي كو لا غيا مكا من الله صلى الله عليه وسلم ينا ده غيرما ايدا cikin idanu yana da girma a cikin zakata yana da kwarjini har aurin malaiku tafiyar sa ciccira yake wato ma'anan takallui shine رفع الرجل من الارض بهمة وقوة ووقار تفيا ان تصدوكي شيء تقلعي تفيا ان تنمجي لابيي واند بيد واني رش اللافيا واتو باي تفيا انو باتي كماد ان تفيا ما اتاكو اندود با تفيا انو باتي كماد ان تفيا ما رسا لافيا شيء تقلعي ya aje da karfi ya daga da karfi ya aje da karfi ya daga da karfi amma ba tare da gaggawa ba tare da kuma wato cikin natsuwa yake sallallahu alaihi wasallam to shine yau kuma yake ga mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi kyawun launin halitta wato ma'ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi hasken fatar halitta
ad'ajlaini
wato ma'anan azharu shine kowane launi fari wanda yake mai haske kuma mai haskaka wani shine azharu yana da haske in ka kara shi jikin wani launi kuma zai haska wancan launi annabi yana da haske sannan idan ya zauna da kai ko mun bakin ka sai kai haske ba wai ya zauna da kai ba ma duk nurin ka in kai zurfafa a cikin soyayya da yawan salati in har Allah ya ma muwafaka ka ganshi to sai kai kyau sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine azharu launin wato mafi kyawun launin halitta wato kamar dai wata suna cewa qamarun azharu qamarun azharu wata mai hasken launi kana iya ambatan duk wani abu mai rai inda yana da haske ko kuma duk wani abu wanda yake sandarare inda yana da haske zaka ambace shi da suna azharu zaka ji larawa suna cewa azharul launi mai kyawun launi mai kyawun launi shi yasa ake kiran sai da fadi mutu zahara zahara'u zahara'u yani barraqatul launi mushriqatul wajhi mai hasken launi mai kyan fuska sai da fadi mutu zahara kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi azharul launi ne shi ana kiran shi azharu ita kuma zahara'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi kyawun launin halitta a cikin mazaji da matan ma ita kuma a bangaren mata ita ce mafi kyawun launin halitta ita ce sayyidatu nisa'il alamin wani mawaki yana cewa wai falaysa kullu muhammadin rasula wala kullu fadimatin batula babanka ya sa maka suna muhammadu kana ta holo ko kana fankama kana homa kana hura hanci kana qaba yace kwantar da hankalinka ba kowani muhammadu bane rasulu babanki ya sa miki suna fadimatu zahra kina hura hanci kina takama kina yanga kina homa kina wani holoko kina fadi yace ki kwantar da hankalinki ba kowace fadima bace batula ba kowani muhammadu bane rasulu ba kowace fadima bace batulu rasul muhammadu sallallahu alaihi wasallama rasulu shi kadai ne fadima batulu ita kadai ce to da ka idan ka ji an ce al azharani ana nufi ash-shamsu wal qamaru al azharani ash-shamsu wal qamaru rana da wata kuma ana kiran fulawa wannan da masoya suke ba junan su irin fulawan nan ta soyayya da ake mika wa masoya to ita ma ana kiranta az-zaharatu qadafa muhammadun zaharatan Muhammadu ya tsinki fulawa kuma ana kiran bukata ma az-zaharatu az-zaharatu laraba suna cewa qadaitu minhu zaharati qadaitu minhu zaharati na biya bukata ta daga wurin sa na biya bukata ta daga wurin sa sannan ana kiran kawar duniya ita ma az-zaharatu kawar duniya ana kiranta az-zaharatu wato zaharatu duniya dukiya yaya da mata da mulki ana kiran su az-zaharatu ubangiji tabaaraka ta'ala yana fadi cikin suratu daha aya ta 131 ko 129 yana cewa bismillahir rahmanir rahim wala tamuddanna aynaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zaharatal hayatid dunya zaharatal hayatid dunya ka gani ko to az-zaharatu qawar duniya az-zaharatu fulawa az-zaharatu bugata az-zahra'u fadimatu azharul launi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma ana kiran suratul baqara da suratul ali imran az-zaharawani az-zaharawani suratul baqara da suratul ali imran annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-azharu yarsa kuma fadimatu ita ce az-zahara'u sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato ma'anan zahara'u al-mar'atul mushrikatul wajhi barraqatul launi, al-mar'atul mushrikatul wajhi barraqatul launi, mace mai tsananin hasken fata mai kyan launi mai kyan fuska ita ce az-zahara'u sayyidatu nisa'il alamina hawra'a adamiyya gata hurul inu gata yar adam a duniya bata yin haida bata yin jinin haida sannan kuma ana kiran ranar juma'a da suna yawmul azhar yawmul azhari kai bauna ma ana kiranta haka da wannan suna farin zaki shi ma ana kiransa da wannan suna kai duk wani abu da ka sani wanda yake mai haski ana kiransa al azhar amma manfashi radiyallahu anhu wa azharu launin shine mafi kyawun launin fatar halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ba fari bane kau shi ba ja bane dau farinsa ba irin na turawa bane jansa ba irin na larabawa bane sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga cikin larabawa zaka ga yayi fari in ya shiga cikin turawa zaka ga yayi ja farinsa an cudan ya shi da ja idan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ransa ya baci yana cikin fushi zaka ga yayi ja idan yana cikin farin ciki yana murmushi zaka ga yayi fari sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama duka wadanda suka sifanta shi bakin su ya hadu baki dai babu wanda ya saba akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama munirul wajhi ne mushrikul muhayya yatala'a bin nuril bahiri waddiya'uz zahiri ba wanda ya saba akan wani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fuskar sa mai haske ne fuskar manzo Allah tana haska wata kaga wata ba yana haska muwa yana haska dare to fuskar annabi tana haska wata kwarjinin annabi yana haska rana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo a hadisin al-imam al-hasan hasan as-sibdi wato hadisin da yake tambayan kawun sa hind ibn abi hala agolan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ce masa ka sifanta min manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ina kwadayin a gaya min wani abu na sifan manzo Allah domin in wato in yi koyi da shi domin in rataye da shi domin wato in sa shi a zuciyata ya zame min tamkar laya to da Hind ibn Abi Hala ya ji jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi wannan alfarma sai ya gyara zama sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fakhman مفخما يتلعلع وجهه تلعلع القمر ليلة البدر تاجو وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه واله وسلم يا كسانشي فخما مي جرما ني دغسكي مفخما كما ابن جرمماوا يتلعلع وجهه فسكس تنا حسكي تنا ولقيا تلعلع القمر ليلة البدر واني حسكن ولقير وتا دران 14 sallallahu alaihi wasallam sannan wata rana Jabir ibn Samura ya fito da daddare sai ya ga wata ya cika ya batsi yana tartsatsin haske sai ga manzo Allah ya fito shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci kwalliya asin da asin wato ya sa jajayen kaya ya yafa mayafi ja Jabiru yace sai naga wata ya zama biyu ga daya a sama ga daya a kasa ina cikin mamakin hasken watan sama sai ga wani wata daga kasa kuma shi kuma shi ma yana tartsatsin haske sai ina kalli sama in kalli kasa in kalli sama in kalli na kasa can da na hada lissafi fala huwa fi ainihi ahsanu min al-qamar wallahi sai naga hasken annabi ya fa hasken watan da yake sama wato haske sallallahu alaihi wasallam shi kuma abi huraira yace ka anna shamsa tajri fi wajhi in kaga annabi zaka dauka kamar rana tana bullowa ne daga fuskar sa shi kuma sayyidina Abubakar Siddiqu Allah ya kara mar yadda sai ya ce kana wajhu rasulillahi ka annahu daratu qamar yace idan kaga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka dauka shaddin wata ne yanayin fuskar sa wato yana kama da shaddin wata ita kuma diyarsa ummul mu'minin sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza surra ka annahu qidatu qamar yace manzo Allah tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi murmushi zaka dauka yankin wata ne fuskar shi zaka dauka fuskar sa wani yanki ne na wata idza surra tabriku asariru wajhihi ka annahu qidatu qamar wato idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi zaka ga irin tattaran nan na goshin sa wato yana walkiya yana haske kai ka ce wani yanki ne na wata a goshin sa an tambayi Dufail Abid Dufail aka ce Abid Dufail siflana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dufail Abid Dufail kune kuka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah zo ka ba mu labarin shi sifanta mana shi da ya gyara zama sai ya ce kana abyaba malihal wajhi idza surra fa ka'anna wajhuhu mir'atun wa ka'anna al-badr yura fi wajhihi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fari ne mai kyan fuska idan yayi murmushi kai ka ce fuskar sa matubi ne dan zaka ga kanka a ciki sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ka zo gaban annabi zaka dinga ganin kanka a fuskar shi فكأن الماء تجري في وجهه وكأن الشمس تجري في وجهه كأنه قد أتى قمر كأنه دارة قمر يجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكسن شي وتفريني مي كم فسكا إذا يمر مشي ذاك ذاك فسكا سمتوبيني كي انتقي جماع بياني واتو kai ka ce wata ne zai fito daga fuskar yi sama sallallahu alaihi wa alihi sallama aka ce wa rubayyu yar muawwizu sifilana rasulullah wata rana jikokinta ne suka zo wurinta suna wasan jika da kaka da jikanta da abokansa sai tana ce ai kai ai ku kallo ya wuce ku ai kallo ya wuce ku wanda bai ga annabi ku kallo ya wuce shi ka ce kaka da Allah subhanahu wa ta'ala annabin nan dai ki ba mu labarin sa mu ji ya yake ita rubayyu sai ta tashi tana kishinge da ta zauna sai ta ce ya bunayya law ra'aitahu la ra'aita ash-shamsu dali'a ya kai karamin dan nan nawa wallahi da kaga manzon Allah cewa zaka yi la ga rana ta fito la ga rana ta fito da ka gan shi abinda zaka faɗa ke wannan shine takaitaccen bayani inji rubayyu sannan ummu ma'bad tana sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa ra'aitu rajulan zahiral waba'a hasanal khalqi malihal wajhi kasiman wasiman naga wani mutum ka san manzo Allah ya wuce ta kauyen da take sallallahu alaihi wa sallam bata san shi ba da shi da sayyidina Abubakar zai hijira lokacin da zai tafi Madina Quraisha suna din shi zasu kama shi sai ya biyo sai zai wuce sai ya ga wani gari haka kauye haka ya tagayyara sai ya ga wata bukka bukkan mata tagayyara sai ya shigo sai ya ga wata tsohuwa ita ma ta tagayyara a'a sai ya juya sai ya ga wata akuya ita ma ta tagayyara sai ya ce mata baiwar Allah muna jin yunwa ki dan bamu tace baka gan mu bane baka ga yadda muke ba yace ko nono ne ki ba mu tace da me za a ta za a nan kalli irin akuyoyin ma duk ara masa ki sai yace abinda muke nema izini kawai yi min izini in taza sai ta yi gaze tace to je ka taza sallallahu alaihi wasallam akuya ce ga tara mun miya ga ta wani iri ta shiga damuwa ba abinci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya dauki koko da ya dan shafa hantsarta sai kawai aka ga kawai tana cika kamar ana busa mata iska kawai zaka ga akuya ta cika damdam nonuwan sun kukumbura kawai sai annabi yana tatsa yana tatsa kawai sai ta ga an cika kugu yace kawo a zuba miki aka zuba mata aka sake zuba mata aka zuba mata annabi ya sake tatsa ya sha ya ba abokin sa bakar yace mun baki lafiya shine da ta tashi ba da labarin sa shine sai take cewa ra'aytu rajulan zahiral waba' hasan al-khalqi maliha al-wajhi qasiman wasiman naga wani irin mutum naga wani irin mutum mai bayyanannen haske mai kyan halitta mai kyan fuska mai matsakaicin tsawo shi ba dogo bane can can ba kuma gajere bane dab dab ba mai jiki bane balle kaga tumbi ba ramamme bane balle kaga kashi a wuyan shi katamma suratuhu wa tamma ma'nahu takamala fihi alhusnu gaiban wa mashhadan falaysa kadaha almustafa inda mashhadi babu doba takamala fihi alhusnu kyau ya cika cip cip a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaiban wa mashhadan zahiri da batini falaysa kadaha almustafa inda mashhadi duk taran da ka gani ko taran alkiyama ne kaje ka lika babu kaman dahal mustafa sallallahu alaihi wasallam na'am
wa zahar takamala fi lusnu ghaiban wa mashhadan falaysa ka dahal mustafa inda mashhadi takamala fi lusnu ghaiban wa mashhadan فليس كطاه المصطفى عند مشهدي وأثنى عليه ربنا بكلامه فعيا بلي دونه يدا مسندي ويكفيه مدى ذاته وصفاته محمد فعل الحمد من حمدي أحمدي ويكفيه مدحا ذاته وصفاته محمد فعل الحمد من حمد أحمد عليه صلاة الله عليه وآل الصدق على صلاته كذا من براء الشوق نحو محمد لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله sannan akwai wata mata daga cikin mutanen Hamdana ta taba yin aikin haji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dai yanzu yanda muke kaga ai muna sha'awa ko ana taro ko ana wani abu mu joni ya ce wata rana mun yi haji da shehu ba muna jin dadi ba sai kaga kunnan mu ya matso muna so mu ji to ya aka yi halifan shehu Atiku radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi ali khadimu tiyani a sho malan tahamu yake cewa ya taba yin haji da shehu yace ka zo ka ga shehu a wurin sa'ayi yace da ya ga shehu bai san san da idan sai ya cika da kwalla ba yace in ba Allah ba wa zai sa wannan dattijan gudu in ba Allah ba wa zai sa wannan dattijan gudu ita wannan mata tana daga cikin mutanen Hamdana, tana bada labari tace hajjatu ma'a Rasulullah. Wata rana mun yi haji da manzon Allah, na taba yin aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai waɗanda suke wurin suka ji sai suka mazo suka ce shabbihihi lana, shabbihihi lana. Gwaggo, yanzu kin taɓa yin aikin haji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Tace ƙwarai kuwa. Suka ce dan Allah sifanta mane ya kika ganshi. Sai ta ce kal qamari laylatal badri lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Wani wata daren 14 kafin in ganshi ban taɓa ganin irinsa ba, bayan na ganshi kuma ban ƙara ganin irinsa ba. Kamin ka ga annabi baka taba ganin irinsa ba, bayan ka ganshi ba za ka ƙara ganin irinsa ba. Baka ji wani daga cikin sahabbansa ba, yana gonarsa ɗansa ya zo gaya mai wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce Allah ka tsiyayar da idona daga yau, take zama makahu. Aka ce dan me ka yake ce me zan gani kuma, me zan ƙara gani kuma, me zan ƙara gani kuma, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To da aka tambaye ta shabbihihi lana, sifanta mana ya yake, ta ce kal qamari laylatal badri lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Wani wata daren 14 kamin na ganshi ban taba ganin irinsa ba, bayan na ganshi ma ban ƙara ganin irinsa ba. Sayyidina Umaru Allah ya ƙara mar yadda, yana sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abyadal launi mushraban humra. Inji Sayyidina Umaru yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai farin launi ne, mai farar fata, amma ciki akwai ja, an cuɗanya shi da ja sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To haka mafi yawancin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suke sifanta shi. Wa abyadu yustasqal gamamu bi wajhihi,
wa abyadu yustasqal gamamu bi wajhihi bihi nar layl jahli إذ كان مظلما وأبيض يستسقى الغمام بوجهه به نار ليل الجهل إذ كان مظلما. لا إله إلا الله الله 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 لا إله إلا الله الله.
سوداك دكا صاحب من زال الله صلى الله عليه وسلم سن اتفاقي تشا من زال الله أزهار اللون شيني ما في كاو اللون حلتا صلى الله عليه وآله وسلم. Kaga dai ana san fulawa, duk masoyi yana san fulawa, to duk masoyi na gaskiya yana san annabi sallallahu alaihi wasallam. Yadda masoya suke ɗaukar fulawa suna ba juna, to haka mu kuma muke ba wa juna annabi sallallahu alaihi wasallam. Yadda ga yan boko in suna soyayya ba suna ɗaukar fulawa ba, ba masoyiya, to mu annabi muke bayarwa. Mu ma in zaka ba mu annabi zaka ba mu sallallahu alaihi wasallam. Shi Ibrahim ya ba mu, Allah ya saka masa alkhairi. Na'am
ad'ajul ayn
shi yace to bayan na gama gaya muku irin kalan launin fatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bari in gaya muku irin yanayin idanuwansa kuma. Na gaya muku kalan launin fatarsa, zan gaya muku irin yanayin wato idanuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ad'ajul ayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gada gada idanuwa, wato ma'anan gada 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 gada, wanda idansa farin ciki ya zama fari tar, bakin ya zama baki wulik jan ciki ya zama jajawur to amma kuma annabi ya kara shi kuma duk wani mutum da ka sani mai ken idanuwa ko kuma wata mata mai ken ido zaka ga bakin ciki baki sosai farin fari sosai jan ciki ja sosai amma annabi sallallahu alaihi wasallama bayan farin ciki fari ne tar bakin baki wulik jan kuma jajawur sannan a cikin bakin akwai jajaja a cikin farin ma akwai jajajaja akwai waɗansu jijiyoyi sirara masu jan jini a gefen idan manzon Allah suna ƙara mai kwarjini kuma abinda zai ƙara birge ka da annabi ka san shi daban ne idansa mai kyau mai kwarjini amma ba sha'awa a ciki duk wani mutum kyakkyawa idan mace ta haɗa ido da shi farkon abinda za ta fara ji shi ne sha'awarsa sannan sai shedan ya jefa wasu maganganu a ciki kuma to daga nan sai ya zama za ta rika neman wasu abubuwa na sharri da kaidi da za ta rika yi to haka nan idan namiji ya kalli mace mai kyau farkon abin da zai fara fadawa zuciyarsa idan ya kalli idanuwanta shi ne sai ya sha'awarta to shi kenan sai shedan sai jefa za ba sai fara bada kudi ya fara shige-shige da dabaru ta yadda za a saba wa Allah amma abin mamaki idan mace ta kalli idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah za ta gani a ciki ba magana sha'awa Allah za ta gani a cikin idanuwan nashi saboda daiman Allah yake kallo so ba zai yi a kalli kwa idansa a ga sha'awa sai dai a ga Allah kawai kaga shi Ibrahim ai yana da manyan idanu amma idan ka kalli idanuwan sa zaka ga alamar shi manzon Allah zaka gani a ciki to haka kamilan waliyai kamilan bayi haka suke to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ada ajul aini yani shadidu bayadil bayadi wa shadidu sawadis sawadi shine ma'anan ada ajul aini ada ajul aini shadidu bayadil bayadi shadidu sawadis sawadi shine ada ajul aini mai gadagadan idanuwa mai tsananin farin farin ido mai tsananin bakin bakin ido mai tsananin janjan ido ka san lungun ido ba ja bane can lungunan nan da wasu jijiyoyi sirara haka kanana kanana to duk inda kaga wani jijiya mai wato siririya zaka ga tayi jajawur ga farin ko fari tar ga bakin tsakiyar baki wulk shi yasa ba haɗa ido da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kaga annabi ba zata sai kai tintibe so 50 sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato addu'atu ma'anan shi shiddatu sawadil ayn tsananin bakin kwayar ido ma'asi ata tare da yalwan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da yalwar ido sannan bakin baki wuri farin fari tar zaka laraba suna cewa da'ajatul aynu da'ajan wudu ujatan da'ajatul aynu da'ajan wudu ujatan yani ishtadda sawaduha wa bayaduha wa tisauha bakin yayi baki farin yayi fari idan yayi girma idan ga girma farin ga fari bakin ga baki idanu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan namiji ne sai a ce ada'ajul ayni mai gadagadan idanuwa idan mace ce sai a ce mata da'ajul ayni kai matan nan tana da gadagadan idanuwa tana da gadagadan idanuwa ada'ajul ayni ma'anan shi shadidu sawadil ayni wa bayaduhu wa humratuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsananin bakin kwayar ido ne a inda bakin yake mai tsananin farin kwayar ido ne a inda farin yake mai tsananin ja ne a inda jan yake al-imamu ali ibn abi talib karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu idan ya tashi sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yake yi abyadu mushrabun bi humratin ada'ajul aynaini manzan Allah fari ne sallallahu alaihi wa alihi sallama amma farin an cudan yashi da ja sannan mai gadagadan idanuwa a wata riwaya kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aswadul hadaqati aswadul hadaqati mai tsananin bakin kwayar ido a wata riwaya ta Jabiru wai ya Jabiru yake ta shigowa cikin a riwayar Jabiru yace ashkalul ainaini ashkalul ainaini ma'anan ashkalu wai me tsawon yankan ramin ido idan manzo Allah ba takaicce bane kamar idan irin idan canisawa ba takurarre bane yankan yana da tsawo yankan ramin idan manzo Allah yana da tsawo kwayar tana da girma kamar kwai kwayar idan manzo Allah ba babba ce farin fari tar bakin baki wuluk ga wasu jijiyoyi sirara masu jan jini suna karawa idan kwarjini sallallahu alaihi wa alihi wasallam to Jabir shi da ya ta sifanta idan sai ya ce ashkalul ainaini me yankan ram me tsawon yankan ramin ido wani kuma sai ya ce ashhalal ainaini ashhalal ainaini wato manan ashhala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da jajjaja a cikin bakin idansa yana da jajjaja a cikin farin idansa shine ashhalal ainaini ko ashhalul ainaini ashukulatu ma'anan shi humratun fi bayadil aini inji wadansu malamai wadansu malamai suka ce ba yankan ramin ido ake nufi da ashkalul ainaini ba a mutumin da yake da ja a cikin farin kwayar ido shi ake kira ashkalul aini ashhalul aini kuma mutumin da yake da ja a cikin bakin kwayar ido shi ake kira ashhalul aini ashkalul aini me ja a cikin fari ashhalul aini me ja a cikin bakin kwayar ido jamilul muhayya azharul launi ablaju kahilul juhuni ad'ajul aini ahdabu sallallahu alaihi wa alihi wasallam so da ka yan uwa annabi ad'ajul ainaini ne na'am
tasari bi aini maha
shewe ce kai ka san irin kwarjinin idan annabi kuwa yace tasdari kwarjinin kwayar idan sa tana wulakantarwa bi aini maha da kwarjinin idan bauna in kaji an ce maha ana nufi al-baqaratul wahshiya shine maha al-baqaratul wahshiya sanu waddaji ko mahatu mahatu bauna ana kiran rana ma mahatu bauna mai kwarjini in ka daga ido zaka ga ta ma takwa rana kenan ka ta ga mutum ya kurawa rana ido da ya kalle ta zaka ga ya sauki to annabi kenan ai sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaji ko rana ma ana kiranta mahatu bauna saboda kwarjininta ba iya hada ido da ita to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba iya hada ido da shi kuma bayan idan annabi yana da kwarjini din nan sallallahu alaihi wasallama yana wulakantar da kwarjinin idan bauna annabi yana tsananin kulawa da idan shi dan ko yana sa kwalli a cikin wato a idan sa domin tsananin kulawa da idanuwan nasa har Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mar yadda ya rawaito hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana lahu mukhalatu yaktahilu minha kullu laylatin wa kullu laylatin salasatun fi hadhihi wa salasatun fi hadhihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da tandun kwalli yana sa wa idan sa kwalli sai sa uku anan da daddare sa uku anan da daddare in zai kwanta sai sa ya sa kwalli sawa uku anan sawa uku anan to amma fa kwarjinin idan manzo Allah ba na kwalli bane dan karka je ka nemi kwalli ka ringa sa kwalli kana zare ido mutane suna jin tsoron ka zaga wanzu ke yau da je sa kwalli radau a idan ya dinga mazurai ko wata budurwa ta sa kwalli ta dinga mazurai kwarjinin idan manzo Allah ba na kwalli bane wai wani mawaki yana cewa kullil ladhina takallahu zayyit tuqa wa takhayyaru lidarsi alfi mujalladi la tahsibu kuhulul uyuni bizinati innal maha lam taktahil bil ismidi wa kullil ladhina takallahu zayyit tuqa kaga ya wadanda suke dora wa kansu sa tufa irin na tsoron Allah a sa rawani a sa babbar riga a sa alkyabba a dauko katan charbi eh wa takhayyaru lidarsi alfi mujalladi sannan kuma idan za a karatu su dauko kimar littattafai za a yi muqabala ko za a yi raddi ko za a yi karatu a tarar littattafai sifili yace to ka gaya musu la tahsibu kuhulul uyuni bizinati kar ku dauka kwarjinin ido da kwallin innal maha ku sani cewa bauna lam taktahil bil ismidi bata taba sa kwalliya idan ta amma ka dube da take bada tsoro da dan farauta zi daga bindiga bi an karba ya ga bauna a gaban sa ajiwa zi yace gani gasashi gani gasashi kuro to kwarjinin idan manzo Allah tasdari bi aini maha tana wulakantarwa da kwarjinin idan bauna tare da kwarjinin idan bauna kwarjinin idan manzo Allah yana wulakantar da kwarjinin sa na'am
tartau
a lokacin da take yin kiwo
indal khamilati
a cikin sarkakiya ko kuma surgukin daji shine khamila al khamilatu ma'anan shi kullu mawdi'in kasra fihi shajar durin da itatuwa suka yawa to ana kiran wannan wurin al khamilatu kamar lambu ko gona ko daji sarkakiyan daji ko surgukin daji to a lokacin da bauna take kiwo a irin wannan wuraren tana da kwarjini sosai to kwarjinin idan annabi ya funata na'am
wa anjalu aini
wa anjalu aini ke wace to kuma bayan na gama gaya maka kwayar idan annabi bari in gaya maka ainihin idan kuma bayan kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam a ta'ajul aini mai gada gadan idanuwa ne to kuma kana anjalu aini ya kasance wasiul aini shine anjalu aini me yalwar idanuwa kwayar tana da girma tana da kwarjini sannan yankan ramin idan yana da tsawo yana da girma al anjalu ma'anan shi al wasiul aridu dawilu shine ma'anan anjalu me yalwa me tsawo me fadi idan annabi kenan sannan ana kiran da najalu najilu an najilu da annajilu najalahu abuhu ubansa ne ya haife shi yaqulu ibrahimu najilul haji najilul haji abul ilahi badrinal wahaji najilu da annajilu da anjalu me manyan idanuwa anjalul ainaini me manyan idanuwa kaji ko tanajalal qaumu ay tanazalu mutanen garin mu suna ta haihuwa suna ta haihuwa ana cewa fulanun yanjulun nasa fulanun yanjulun nasa mutumin nan magulmaci ne bai da aiki sai aibata mutane yani yu'ibuhum wa yaktabuhum yana aibanta mutane yana gulman su idan ka ji an ce najila najalan najila najalan ai ittasa'at ainuhu wa hasunat idanuwansa suna da girma suna da kyau ka san wani yana da babban ido amma kuma idan bai da kyau manyan idanuwa daban kyan ido kuma daban to annabi ya hada duka wani zaka ga idansa bai da girma amma idan yana da kyau wata zaka ga idanuwanta kanana ne amma kuma idanuwan suna da kaifi sosai suna iya yanka abu wata kuma tana da manyan idanuwa amma ba su da kaifi wani idan sa babba ne amma zaka ga yayi ja gaba daya bai da kyau kwata kwata idan ga girma amma bai da kyau wani kuma idan sa kanana ne amma farin yana da haske bakin kuma yana da duhu to annabi sallallahu alaihi wasallama idanuwan sa ga girma ga kurjini ga kaifi amma ba sha'awa a ciki sai Allah saboda ra'arabahu haqqan sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine anjalu aini jam'in sa shine nujulun wani jalu nujulun wani jalu ana cewa qaumun nujulun mutane masu manyan idanuwa ai gidansu akwai manyan idanuwa gidansu ƴaƴan gidansu manyan idanuwa ne da su ana cewa mar'atun najla'a matar tana da manyan idanuwa ana kiran annabi anjalul ainaini mai manyan idanuwa mai yalwar idanuwa kuma mafi kyawun idanuwa kuma mafi kwarjinin idanuwa sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin sayyida aisha Allah ya kara mata تناشا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء واتو منزل باين كين إدو da girman idanuwa da kwarjin idanuwansa yana gani a duhu kamar yadda yake gani a haske idanuwansa suna da abubuwa da yawa wannan aka dinga fada to lokaci ma ba zai isa ba ba wai girman ido kawai ba anjalu aini ba kuma kwarjini kawai atajul aini ba abin da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana duniya amma yana hango lahira da idanuwan shi sallallahu alaihi wasallama yana da kaifin gani yana da karfin gani sallallahu alaihi wasallam shine sai da Aisha Allah ya kara mata yadda tace annabi yana gani a duhu kamar yadda yake gani a cikin haske kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata tauraba an santa ai surayya surayya ya take ba ganganuwa bace to tauraruwar surayya idan annabi ya daga kai sai ya ga cikin ta akwai taurari guda 11 duk sai ya gansu kuma suwa ba wai surayya ba idan ya kalli tauraruwar surayya sai ya ga taurari a cikin ta guda 11 sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan idan dare yayi tururuwa tana rarrafe akan dutsen safa to daga inda yake yana hango wannan tururuwar kaga ga tsananin duhu ga kankantan tururuwa ga nisa amma idan annabi ya kalli bangaren dutsen safa sai ya hango karamar tururuwa tana rarrafe akan wannan dutsen saboda tsabar karfin gani sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato yana ganin abin da yake kamar wato nisan tafiyar farsaki 10 shine mil 3 daga inda yake mil 1 shine karshen ganin dan adam duk karfin ganin kan abu ya kai mil 1 to daga in ya gota mil ba ka kara ganin abun ba mil 1 shine karshen ganin yan adam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallon abin da ya kai mil 3 sallallahu alaihi wasallam kuma ma da daddarfa da daddare sallallahu alaihi wasallama mil 1 suna cewa mil 1 wato taku 4000 taku 1 2 3 4 5 guda 4000 to 4000 so uku nawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za kai taku 1,112 baka bace wa Allah ba shi yasa idan ya sa kafuri a gaba sai ya tafi shi ba a tsayewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a guje masa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato idan aka tashi za a yi sallah annabi yana gaba ba zai wai gaba amma zai ce musu aqimus suhuf fa inni araakum wara'a zahri ku jara sau ina ganin ku ta baya banda karfin ganin sa da yake har ta kiyaye ma hangowa yake idan sa yana gani ta gaba kuma bayan idan ma yana gani ka san ko ba wanda yake da wannan go idan annabi ta gaba yana gani ta baya yana gani ta gefe ma yana gani wayan zuru lahazan sallallahu alaihi wa alihi wasallam in aka ta za a yi sallah sai annabi ya ce musu aqimus sufu fa inni araakum wara'a zahri a wata riwaya inni la araakum wara'a zahri to a takaice dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin bayan sa kamar yadda yake ganin gaban sa sallallahu alaihi wasallam yana ganin abin da yake cikin lahira kamar yadda yake ganin abin da yake cikin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin abin da yake cikin aljanna yana ganin abin da yake cikin wuta sallallahu alaihi wasallam kuma ma a takaice idan sa ya ga Allah idan da ya ga Allah me ba zai gani ba ra'a rabbahu haqqan bi'ainin wa suratin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah tabaaraka wa ta'ala saboda haka anjalu ayn wa anjalu ainin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mafi girman wato a idanuwan halitta na'am
ahadabu shafri
mai yawan gashin makiftai mai yawan gashin makiftai an san makiftai wato nan ba akwai wani gashi ba nan fatar ido nan sama da fatar ido nan ƙasa wannan da wannan su ake kira makiftai to gashin ido na sama da gashin ido na ƙasa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da su da yawa kuma suna da tsawo gashin idansa suna da tsawo ba irin na mata da suke zuwa a samu su ba zuwa suke a samu su ba su shafa kwalli kuma a dinga barazana ana gwale ido ana wani abu manzala duk baya wannan idanuwan manya ne bakin baki wulik farin fari tar ga kuma tsawon gashin makiftai ga yawa ga kuma baki al-ahadabu in ka ji an ce al-ahadabu abinda ake nufi ad-dawilul ashfari mai tsawon gashin makiftai kuma do gemu ma in ya tsawo suna kiran shi lihiyatun hadaba'u lihiyatun hadaba'u gemu mai tsawo gemu dogo ai mustarsilatun jan'in sa shine hudubun a wata riwaya wato ta sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azimul ainaini ahadabul ashfari musharabul aini bihumratin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai manyan manyan idanuwa mai yawan gashin makiftai sannan wato abun cudan ya farin sa da ja al ahdabu ma'anan shi al kasirul hudub al kasirul hudubi mai yawan gashin wato makiftai gira daban makiftai daban fa sha'aru ashfarul aini shi ake kira hudubu ko kuma kace dawilu a sha'ari harfil jufuni mai tsawon gashin gefen idanuwa kamar yadda sayyidina ali ya fadi karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abyada musharaban bayaduhu humratan wa kana aswadal hadagati ahadabal ashfari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fari ne an cudanya farin da ja sannan mai tsananin bakin kwayar ido mai yawan gashin makiftai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kunji sallana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu akis ubaydan mufarrij karbahu abada ya man la shabiya lahu aqal wala niddu antal qiyasu li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farrij لأمة خير الخلق جمعهم ولا ينالهم نسب ولا حسد للمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الله وأنساب أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آلي أصحاب سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أعظم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى أسرارك المستقيم على آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله